Faslun, wannan fasali na zai bayani akan abin da ya shafi jana'iza. Ghuslul mayyit al-muslim al-mustaqir al-hayat, wanke wato wankan mamaci al-muslimi wanda an musulmi kaga ba kahiri ba kenan, al-mustaqir al-hayat mai tabbatattar rayuwa, ghayra shahid al-mu'tarak wanda ba shahada yayi wato wurin yaki ba, shine shahid al-mu'tarak wanda ya shahada. To ana yi mai wanka bi mutlaqin da ruwa wanda an mutlaqi sakaccen ruwa, ruwan karau karau kal janabati yabta kasan irin wankan janaba, wai kaka ce baka iya wankan mutuwa ba, yadda aka wankan janaba haka na aka wankan mutuwa, ba wani sabon wanka na ba. Dan haka in yanzu wani ya mutu ana iya kiran ka kai kai mai wanka tunda ka iya wankan janaba, ka ji auliyau. Wassalatu alaihi, haka nan kuma yi mishi sallah farda kifayati, sai yanzu a dafi ya bar labarin mutara wato ghuslul mayyit almuslim wassalatu alaihi farda kifayati, wankan mamaci wanda an musulmi da kuma yi mishi sallah, to duka guda biyun ga farda kifayatin, farilloli biyu na amma hana kifaya, ma'ana kifaya in wasu sun yi sun isan ma wasu, in an ka samu wani musulmi ya rasu to wajibi ne akan dukkanin musulmi gaba ɗaya su yi mai wanka, in an ka samu wasu sun kai sun ɗauke ma saura, amma in an ka taru duk ba a yi ba duk musulmi sun yi laifi. Waɗanda sun ka san ya kamata a yi mayon ka sun ka san ba shi ya mutu a yi mayon ka ba yi. Haka fahimhi kamar yadda yi mai likafani shi ma farul kifaya ne, kaga da wankan da sallar da yi mai likafani duk hukuncin su guda farul kifaya ne akan musulmi, wa dafni haka nan kuma turbuɗe shi shi ma farul kifaya ne, in wasu musulmi sun ka ɗauke musu shi kenan, in duk ba a yi ba an ka bar shi nan yashi to duk musulmi sun yi laifi. To fa in ta'azzara al-ghusl, in wanka ya gagara yawwa yata saboda ni da kone waye bai wankuwa ana tabawa sai shi bulci nama ya salci, to yummima ai mai taimama, in ma ya gagara kila gaba daya babbake bai wa sai dai ayyaya farwa kawai, ayyaya ha kawai a wuce. Wa qaddima az-zawjani, ana gabatar da ma'aurata wato wajen wa mamaci wanka, mace ta wa mijinta wanka, miji shi wa mata ta wanka, su aka gabatar su wasu na farko, in mutum ya mutu yana da mata to ita a daidai ta yi mai wanka, in mace ta mutu tana da miji to mijin nan shi a daidai shi mata wanka bil qada'i da hukunci, in ya zan gardama akai to alƙali in zai yanke hukunci sai ya sa namiji ya mata ta wanka ko mata ta mijin ta wanka, amma sharadi in sa hannu kawo in auren ne ingantacce na lahiya lokacin da fasidin aure, walau bil fawaci koda ko da kubcewa ta yana, koda da kubcewa ainihin wato aure na, wa ibahatul wad'i birikin tubihul ghusla, halalcin saduwa da mace ta hanyar bauta shi ma yana halaltar da wanka tsakanin miji da matan da koyan gannan tashi da kulle bila qada'in, ba sai an yi qada'i ba, ba sai an yi hukunci ba, in dai akwai saduwa tsakanin su boya ta yi ta shi tana yi mai wanka, mai gidanta na yana mata wanka. To summal aqrabu, sa'annan daɗa a duba mahi kusanci bayan an gabatar da ma'aurata, to yanzu in babu ma'aurata sai a duba ƴan uwa na kusa, al-aqrabu fal-aqrabu, iyanai su sun kai kusanci gare shi, fal-aqrabu min awliyaihi daga majibinta, waliyai ne irin uba wajen iyanai ko kuma yanne ko kanne to inda duk babu ƴan uwa sun mu ajnabiyun da kasan na ahito waje a samu ba ajnabi wato wanda ba kusa kusa da shi ba da zumunta summa mar'atun inda babu su to mata ɗaya na tare da shi to cikin matan nan sai a duba mahramu wadda an muharrama summa sa'annan yunnima wato za a mai taimaka malin mirfaqai zuwa ga mirfaqai ne a kusar sai mirfaqai ka adamil ma'i kamar yadda aka yi mai taimaka in ya zan babu ruwa to da za a yi wanka to sai a mai taimaka wa taqatu'il jasadi ko kuma inda jiki ya karkace gugunce hadayi na yi an kai na mota duk jiki ne ya gugunce ya gugunce aw tasalluhihi ko kuma jikin bulcewa shi kai nin sabbihi in an ka zuwa ruwa saboda zahi wuta ta kone shi in ya zan ana tabi dai ana tabawa fata na salkiya to sai zan shi ma sai ai mai taimaka wa yasqutu dalku tudanyawa yana faduwa in khifa minhu tasalluhu in an kaji tsoron bulcewa da gare shi ba wuta ta kone shi ba amma dai ya kwana ana tsoron ana murzawa to fata na ya bulce to sai a wanka ruwa dai zuba hade ya kai ka kasaratul mauta jiddan kamar inda mamata sun kai yawa kware yanzan kila yaki na an kai ko ta alloba ta mutane da yawa sun mutu ana ta yin wanka to ba sai an cuɗa ba ai ta zuba ruwa kawai ana wuce saboda ai sauri a turbuɗe suka ta jikin na sauya wa in lam yakul lil mar'ati zawjun idan matan nan yanzan ba ta da miji kuma ta mutu aw sayyidun ko kuma ba ta da shugaba fa aqrabu mar'atin to sai a duba mahi kusancin mace gare ta ƴan uwanta mata na kusa kusa sai a duba mahi kusanci sai mata wanka fal aqrabu sannan a duba na kusa inda uwayenta su za a fara gabatar suwa sannan ɗiyanta sannan ƙannenta yannenta in babu sun mu ajnabiyatan to sai a samu ajnaba wata mace tan wadda za ta da alaka da ita ba ta da zumunci da ita in babu mata kwata kwata gaba ɗaya cikin wata tahiya ta aiki mace tan mutu cikin daji ana son a wani mata wanka a turbuɗe to sun mu maharama sai a duba cikin mazan nan akwai maharami in akwai maharami shi zai mata wanka amma in zai mata wanka wai turu jami a badaniya bai tuɓe ta zai rufe dukkanin jikinta gaba ɗaya sai zuba ruwa bisa tufafi wala yi ba shiru da sada habi dalki sannan in zai murza jikin nan nata koda yake tana sayar tufafi yana zuba ruwa to bai mu bashara da jikinta da dalki da cuɗanya bal bi khirkatin kasifati a kallin zai samu mai kabri sai ya dunkule hannu bai da ita sai ya zan yana zuba ruwa yana murza kallin nan shi kamar da tabiba yadda musulunci ya kiyaye haƙƙin mace ko ba yadda mutu kuma muharramin ta na ha bai yarda ya kama murzan jikin ta a sai dai samu kalli ana wanka summa yummi mat liku aiha sa'annan in babu muharrami to ai mata taimama liku aiha zuwa ga wayan hannu huska da ku'i shike wa wajaba satru auratihi wajibi na duk wanda zai ba mamaci wanka ya ruhi al'auran nan ta kashi zan ya tuɓe shi gaba ɗaya ne mai wanka a dole a ruhi al'aura min surrati al'auran namiji tana fara daga cibiya zai rufati zuwa gwiwa dole ya zama cibi zuwa gwiwa ruhi shi wani diba li ahadil zawjaini ka amatin ma'asayyidin wato ana son wankan ne ya kasance ga ɗayan ma'aurata guda biyu ka a matsayin kamar kuyanga ma'asayidin tare da shugabanta wasu jirin ana son kuma a sa magariya ai amfani da magariya wajen wankan nan yushab za a rebe magariyan nan kunnuwan magariya aka sa saboda an ce yana kame shi dan shi an kai wanka na harko na biyu na uku sai a sa magariya wai durabu magariyan nan ana buga ta da ma'in da ruwa kalilin kadan nan a sa cikin ruwan kadan a kada yu'rab sai a murza jasadu jiki ne biyi da magariya wannan ruwan da an kasa yan kada an kasa magariya sai a kada sai a buga jiki ne da ita fa ka sabuni tamkat sabulu in babu magariya sai a amfani da sabulu to a wanke shi bayan an yi wancan wanka na awo na farko na irin na janaba wata jiridu kuma ana so a cire mai tuhaji shi ma mandubi na a tsere mai tuhaji in ba ruhi al'aurar ba wad'uhu sannan ana so a azama mace alamar ta fi in bisa ga wuri madaukaki a samu wani gado a aza shi wa itaruhu sannan ana so wankan nan shi kasance witiri a wanke shi so uku ko so biyar lisarkin har zuwa zai so bakwai wala yu'adu ba a maimaita wankan nan da an yi mai shi kenan kawo du'i kamar yadda ake son kuma a yi mai alwala to ba a maimaita wankan nan saboda ni ba a maimaita shi na khuruji najasa an yi mai wankan nan da ya ko bakwai an kare an kaji mata an haza wata najasa ta shi ko guli ko gaibi to ba a ce kuma akwai ya ka a wanke wannan wa gusilat ita wannan najasa kawai da ta fito ita za a wanke ba dan yanzu bai da control wa asru ba'nihi dan shi so akai a matsi ciki ne lokacin da akai mai wanka a dan tausa cikin nan nashi riskin amma sannu sannu ana dan danna ka dan kadan saboda ni duk wani abu da annan na najasa shi fito in ya rani ne fitowa to ba da babin a wani lena da yawa